da yake yanke hukuncin daurin shekaru 5 babu tarawa tsohon gwamnan jihar Adamawa barista James Glary. Alkalin alkalan jiha mai shari'a Nathan Musa ya ce kotun ya same shi da aikata laifuka 5 da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC ta tuhume shi da su na bada kwangilar sayan motoci 25 wa kwamishinoninsa a watan Junairun shekarar 2015 na naira miliyan 167 da 800,500 ba tare da ya bi sharuɗan da hukumar bada kwangila ta jiha ta zayyana ba. Na tambayi barista Silas Sanga, kwamishinan shari'a na jihar Adamawa kuma jagoran lauyoyi da ke kare gwamnatin jiha, ko ya suka karbe hukuncin kotun?
Shari'an, well, inda nake gani guda biyu ne. Na farko kamar in kuka because ba abin jin dadi bane a ce mutum dan Adam balantana ma former governor za a sare shi na shekaru 5. Abin da zai sa kowa kuka ne. Na farko, na biyu kuma shine ya kawo development funding law ne anan tun da ake law a Nigeria. Ba taba kulle any former governor for corruption charges in rashawa da cin kudin jama'a da cin amanan jama'a ba taba yi ba sai a nan jihar mu Adamawa. So muna dai fata ne kawai duk wanda yake gwamnati ba nan Adamawa kawai ba duk Nigeria duk wanda yake governor ko commissioner zai san cewa office da aka bashi amana ne.
Kotun ya wanke tsohon sakataren gwamnati da tsohon commissioner kudi a zamanin gwamnatin barista Glary saboda rashin kwararan shedu da hukumar ta EFCC ta gabatar gaban kotun. Mr. Ibrahim Waliye shine tsohon sakataren gwamnatin jihar Adamawa. Na tambaye shi ko ya yi bayan wanke shi da kotun yayi.
Ba shakka muna da murna a zuciyarmu mubin nan akan an same mu not guilty. But munnan mu da zai cika idan an hara da shugaban mu duka aka same mu not guilty. However, da yake akwai opportunity for kai kara gaba, ina fata zai samu ta goma sha gaba. Amma yanzu da ya faru mu dai bakin cikin mu shine da yake an ce conspiracy case ne ba a hada duk da shi an sallame mu ba shine bakin ciki kawai.
Masu shari'a kan harkokin shari'a irin su barista Husaini Duraki Kazir tsohon mataimakin magatakardar babban kotun jihar Adamawa ya ce wannan hukunci da kotun ya yanke zai kara wa alkalai kima idon jama'a ganin shine na farko da zai jefa tsohon gwamnan jiha a gidan kaso.
Lalle kam wannan yanzu zai ga kowa yanzu alkalai ashe akwai masu gaskiya ba duka kowa yana kama kariya ba yana bin doka. Wannan kuma duk wanda suna da irin wannan zama na zama kai sun sani gobe sun sauka ba za a neme su da kashin da suka bari a bari saboda haka wanda suna wurin wannan matsayi da takansa sasa san su bi gaskiya muna so dokon wasu alkalahur darasi daga wajen wannan cewa don ka Hausa mace an ka sauka kariya ba ta maka ba yafi da dalla 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 fadi inda ya kuskure.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Nigeria.